أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Kabar yang wahai muslimin, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yau 27 ga watan Jumada ula hijran annabi sallallahu alaihi wasallam, shekara 1446, wanda zo daidai da 29 ga watan 10/11/2024 Gregorian calendar. Kamar da muka saba, da mu ci gaba da karatu na alkhairi a cikin wannan masallaci mai albarka na gobar falan damban, a cikin wannan littafi mai albarka Muktasar Sahih al-Bukhari, wanda aka fi sanarsa da suna At-Tajridu Sarih li Ahadith Jami' Sahih. A satin da ya gabata muna cikin babin da yake mana cikin kitabu Tahajjud, littafin da yake magana akan salloli da suka shafi dare. Mun karanta babi na falalan kiyamul laili da kuma babin barin kiyamul laili saboda laruri na rashin lafiya. Yau insha Allahu ta'ala za mu tashi sabon babi, shine babu taharidun nabi sallallahu alaihi wasallam ala salatil laili wa nawafili min ghairi ijabi. Wannan babi yana nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwadaitar da mutane su yi sallah da daddare, sannan yana kwadaitar da su su rika yin nafilfili na sallah ba lalle da daddare ba, amma ko ba tare da ya tilasta musu ba. Ya halatta kwadaitar da mutane su rika yin sallah ba tare da an ci musu wajibi ba ne, ko da daddare ko ba da daddare ba. Hadisin mu na farko a wannan babi an karwo daga sayyidina Ali bin Abi Talib, Allah madaukakin sarki da shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam daraqahu, ya kwankwasa masa, an ce taraka yani atahu bil layl, was sama'i wa tariq wa ma adraka ma tariq an najmu saqib, kage tauraro baya zuwa sai da daddare. Wannan tauraron da yake zuwa da daddare ya haska duniya shi ne ake kiransa ad-dariqu. Me yasa? Saboda baya zuwa sai da daddare. Ka duk mutumin da yazo maka da daddare ana kiransa dariku. So tarakahu ba lalle ne kwankwasawa ba ta kofa ba, a ya zo masa da daddare. Wa Fatimata, da shi da nana Fatima bintu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a lailata, a cikin dare yazo ya same su. Fa kala, sai ya ce a'a alata salliyani haka kawai sai kwanta kuna bacci, ba za ku tashi ku yi sallah ba? Kenan suna bacci ya tashe su, shi kuma sai ya zama kaman abin bai masa ba. Ya kamata a ce da yarsa da mijin yarsa a ce zo same su da daddare suna sallah, kamar yadda shi ma ya saba. Ya ce masa a'a sai ku kwanta kuna ta bacci, ba za ku tashi ku yi sallah ba. Wa qultu ya rasulallahi, sai nace ya manzan Allah, anfusana biyadillahi fa idza sha'a an yab'athana ba'athana. Na ce to ayya rasulullahi, kasan abin ne ranmu a hannun Allah take. Ana zuwa kwace mana ta zunnu ba ce, duk lokacin da Allah ya ga dama sai ya tashe mu, sai ya tashe mu kawai, sai mu tashi, sai mu tashi. Mun fahimci wannan? Ban sarawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya juya sai ya tafi. Ya dai kwadaitar kenan ko? Ya kuma isar da sako, ala ta salliyani, da kai da matar taka ba za ku tashi ku rika yin sallah da daddare ba. Shi kuma ya kawo hujjarsa, yayin da suka tashi da basu tashi ba, Allah ne mai firme su da tashi ba, haka ne? To shi ne sallallahu alaihi wasallam da ya ji wannan irin hujjar sai ya juya kawai. Hina qultu zalika, da na faɗa masa irin wannan hujjar ta, saboda ai hujja ce in ka lura cikin ta ba. Hina qulna zalika ko lokacin da muka faɗa masa wannan magana. Walam yarji, bai dawo ilayya, walam yarji ilayya shay'an, bai an samun da komai ba, bai damun da ansa, bai ce komai ba kenan, ma'ana ko uffan bai ce ba. Suma samituhu wa huwa muwallin, sannan sai na ji shi lokacin ya juya baya ya daribu fakidahu yana bugun cinyansa ko ya kuli yana cewa wa kana al-insanu akthara shay'in jadalan wa kana shaytanu akthara shay'in jadalan kan ba shi ne ce kai wato dan adam ya cika jayayya ma dan adam yana da musu abinda nace musu tashi sallah sai ce to mun za mu tashi mi sallah muna ai wallahi abin ne dan yi nayi bar mu tashi ba shikenan magana ta mutu ba sai nuna musu cewa ba su ne suke dafawa akai ba Allah ne kuma Allah bai tashe su ba haka ne yawa daga cikin ɗabi'an dan adam shine kullun yana kokari ya kawo sama wa kansa hujja da zai kare kansa yawa kuma ba kullun ne ya kamata ce dan adam din yayi haka ba a'a kuna tabbaci ku tashi ku yi sallah mana sai ce to shikenan ya rasulullahi za mu tashi ba shikenan magana ta mu da sai ya rasulullahi ka san abin ne ai wallahi ran ma hannun Allah yake in Allah ya ga dama sai ya tashe mu yanzu Allah ne bai ga dama kenan waye bai dama ba Allah ne bai ga dama ba kuma zahiri haka din ne ko yawa amma kuma akwai azaman da Allah madaukakin sarki in kai zai tallafa maka akan ta ko bahaushe yace wai Allah yace tashin ta yake ga zaka ko ta kana ta zunduma bace kace Allah ne bai tashe ka ba akwai hujja a nan gurin mai karfi to amma dabi'a ce ta dan adam zai kare kansa shi yasa wanda suka fi kowa iya wato kenan karantarwa su ne wanda za su biyo wa mutum ta hanyar da ba za su bar masa kofar da zai jayayya ba mun fahimci wannan yawa yanzu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ja da su sai su dada kawo wata hujja sai ya kyale su a matsayin sa na malami sai tafi abin sa amma fa sun ji ayar da ya karanta wa kana al-insanu akthara shay'in jadala kai dan adam yana da jayayya akwai musu abin dan adam wato dan adam baya son karban kaskanci baya son karban laifi ko da dan karami ne mun fahimci wannan yawa yanzu ya dai kwadaitar da su kuma da farilla ne da sai ce zai ja ya tsaya da tsumagiya yace dole sai an tashi anya amma sai tafi abin sa tunda sun kawo hujja ya kale su yanzu ya karantar da su ne karantarwan kenan yawa maza sai kaga sun tashi hadisi na biyu an karbo daga nana Aisha har yanzu sake cewa in kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yada ulla amala lalle in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana barin yin wani aiki ya kamata ya aikata aiki kaza na lada amma sai ba zai yi ba wa yuhibbu an ya'mala bihi kuma yana son yayin amma ba zai yi ba me yasa kashiyata an yi amala bihin nasu saboda jin tsoron kar in yayi mutane ma za su yi da sun gaishe yana yi akwai wanda kawai jira suke yi su ga yana abu za su yi jira suke su ga yana abu za su yi to kaga za su yi idan suka yi kuma faif rada alaihim sai ya zama an farallanta musu shi sai ya zama da shi farallan ko kamar yadda ya bar kiyamun laili ko menene tarawihi ya zo a masallaci ya yi mutum biyu sun bi shi ya shagari ya dawo sun koma mutum goma ya dawo na uku kafin ya ga masallaci ya cika tandam sai ya goce saboda kar a farallanta wannan kuma menene tausasawa da tausayawa a gare shi yana son kam da zai ta yi amma in mutane suka tsananta sai ya zama an farallanta to baya son hakan nan wa ma sabbaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam safata duha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba yin sallar walha ba bai taba yin sallar walha katu ko sau daya wa inni la usabbihuha amma fa ni ina yin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba yin sallar walha ba in jina na Aisha amma ni ina yi amani inai kuma wannan tana ba mu labari ne cikin abin da ta sani ko yawa inda an tambaye ummi hani da je ta ga yayi har raka'a takwas a gidanta yawa ummi hani ko me din sa ne har uwarsa ne ko kanwarwa yayar sayyidina ali ko yayar sayyidina ali yawa idan abil ɗalibi ne ai to da aka yaya take a sayyidina ali ko yar uwarsa ce bai aure ummi hani ba babu ummi hani a cikin matansa to ita ta bada labarin sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wala Allah jin wannan labarin yasa ita ma ta yin kenan ko wallahu ta'ala a'lam babu kiyamin nabi sallallahu alaihi wasallam al-laila hatta tarima qadamahu babin da yake magana ne sallallahu alaihi wasallam yana tashi da dare na sallah har kafofin sa su rika kumbura anil mugirati bin shu'ba ruwa daga mugira dan shu'ba yake cewa in kana nabi sallallahu alaihi wasallam la yaqumu li salli malle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan tashi a daddare yana yin sallah hatta tarima haka ne ko qadamahu tarima yake mata zama ko tarimu ina tambaya ne ma me tarimu yake mata ko tarima to tarimu menene tarimu ga ga kuma ɗaya daga cikin abin din anaitu ga dan ɗaya daga cikin abin anaitu ko ya kamata ya zama kenan me eh ya mudari ne in hatta ta biyo ba mudari me hukuncin sa fata ha ya kamata ta zama hatta tarima ko hatta tarima qadamahu har sai wato kenan gaban sa kafofin sa sun kumbura ausaqahu ko kuma makengeman sa nan dinsa me sarangalin sa sai sun kumbura wa yuqalu lahu sai a ce masa a ya haka kuma a hankalin mana har shi mai fada ga ga masa hakan nan fa yaqulu sai ya ce wa mutane afala akuna ana habba afala akuna abdan shakuran bana zama wato kenan ba mai shukura ba yana sallan dare har kafarsa tana kumbura ace ayi sassauta mana sai ce ina yin haka ne dan na zama bawa mai shukura saboda masu ga masa hakan me yasa yake hakan suka ce bayan Allah ya gafarta maka wa kadagafarallahu laka ba ta kaddama min zambika wa mata akara sai ce to yanzu a matsayina mutum dan adam Allah ya gafarta min zunubaina da suka gabata har ma da wanda ban yi ba ya kamata na gode daga cikin godiyar kuma shine tsananta a wajen bautawa ubangijin da ya min hakan din kenan ko kaga yana nuna cewa idan an yi wa mutum ni'ima to ya shukura ya shukura wa Allah madaukakin sarki kuma kadan ne suke yin shukura kamar da Qur'ani ya nuna kadan ne suke yin shukura sosai mu kokari duk abinda Allah ya baka na ni'ima to kai wani aiki na ibada alaman kai shukura ma Allah madaukakin sarki dan wannan abin da ya baka to sai mutum ya shiga cikin wayannan yan kadan din da ake magana ko afala akuna abdan shakura yanzu bana zama bawa wato kenan mai shukura ba kuma yana karantar da mu yawan ibada kenan yawan ibada da sauransu babu manama inda sahari babu wanda ya maga ya bacci a lokacin suhur dabda suhur kenan lokacin da ya kamata a ce dabda alfijiri ya halatta a yi bacci a wannan lokacin ko ba a yi halatta ba Abdullahi dan Amr bin al-As Allah da shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa ahabbu salati ila Allah ta'ala salatu dauda sallar da Allah madaukakin sarki yafi so ine irin sallar annabi dauda wa ahabbu siyami wani fa azim sallar da muke magana sallar nafilfili ne wa ahabbu siyami azumi kuma da yafi so yiwa ila Allah zuwa ga Allah shi ma shine siyamu dauda azumin annabi dauda alaihi salatu wassalam haka ne wa kana la ilamu ko wa kana yanamu nisfal layli shi annabi dauda ya kasance inda yake sallar sa shine yakan yi bacci rabin dare yakan raba dare biyu sai ya bacci rabi wa yaqumu thuluthahu sai ta yaqumu thuluthahu sai kuma ya tashi sulusin dara sai ya tashi sulusin dara ko wa yanamu sudusahu ko sudusahu sai sake yin bacci kuma sudusin dara daren ya kare kenan ko yawa yana bacci rabin dare sai kuma ya tashi sulusin dare kuma yana bacci sulusin dare shine daya bisa shida an hada dare ya tafi gaba dai kenan ko yana mufassara wannan ayan Allah madaukakin sarki yace inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adana min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa dhaifatu min alladhina ma'ako ubangijinka ya san cewa kana yin annaka taqumu adana min thuluthay al-layli thulusi guda biyu na dare haka ne wani ismahu da kuma rabin sa in hada sulusi biyu da rabi ya yake ya zai zama sulusi biyu inna rabbaka ya alamu annaka dum adna min thuluthai layli sulusi guda biyu na dare wani ismahu da kuma rabin sa ko in hada nawa zai zama
daren duka
Sulusin dare kenan. Wa me kuma dun?
Wani lokacin kuma kana sulusi
biyu. Eh?
Sulusi
biyu. Eh sai ya faɗi sulusai layli. Sai ce wani sufahu. Ko? Wani lokacin sulusi biyu kake yi. Wani lokacin rabin dare kake yi. Ko? Sulusi biyu kake yi. Wani lokacin kuma rabin dare kake yi. Saboda haka ba kullum bane kenan. Ya lama naka taqum adna min thuluthai layli fi ba'd al-ayyam. Wa nisfahu fi ba'd al-ayyam. Ko? Wa thuluthahu fi ba'd al-ayyam. Wa dha'ifatu min alladhina ma'ak. Saboda haka abubuwan ba na rana ɗaya bane. Dan mu ya daba kashi a nan gurin. Annabi Dawud alaihi salatu wassalam ya kasance yana mu nisfal layli. Yana barci rabin dare. Wa yaqumu thuluthal layli wani lokaci kuma yakan tashi shi ma thuluthin dare za mu daukan sa aga wato kenan ba kullu ne Dauda yake nisfal layli ba aga ne wani lokaci yakan yi thuluthin dare wani lokaci yakan yi rabin dare Dauda alaihi salatu kamar yadda wancan annabi sallallahu alaihi wasallam yana wani lokaci yayi thuluthi biyu wani lokaci yayi thuluthi rabin dare ko thuluthal layli wani sabahu hazafin me eh eh kamar yadda zai fada a can za mu iya fadar da shi a nan da alaikum salam haka ne barakallahu fi nafik mun riga mun faɗi wannan din hakan din yanzu ta imkaniyat muke son ga za ta iya aukuwa a nan gurin eh ka gani mun faɗe shi yana yin sallar rabin dare ya kuma tashi sulusin dare ko a yaka yi bacci rabin dare ya tashi sulusin dare ya koma sulusin dare ya bacci ai dare ya tafi haka ne din da ka faɗa daidai ne sannan a babin rufusa za mu iya tabbaka shi da wancan shi annabi sallallahu alaihi wasallam ubangiji ya san cewa yana yin bacci sulusai layli wa nisfahu darak ba sulusai layli da nisfahu in ka hada su sun fi karfin dare daya to don haka ba za su hadu ba sulusai layli wata rana ne yake wa nisfahu wata rana ne yake haka ne annabi Dawud za mu dauka sai shi ma haka ne wata rana sai nisfin dare wani rana sai sulusin dare in mun haka fasalar mu ta tafi daidai shine abin da muke so mu muke tambaya ko ba ku fahimce ni ba to zai tabbaka na eh to in haka ne kuma waina musudusahu wani lokaci kuma kai bacci sulusin dare wa yasumu yawman wa yaftaru yawman yakan yi azumi rana daya kuma ya sha rana daya kenan kullun in ya azumi gobe zai sha duk dan da ya ci abinci gobe zai azumi duk dan da ya ci gobe zai azumi duk wanda ya ci haka yake a rayuwarsa gaba daya ko wannan shine abin da Abdullahi dan Amr bin al-As ya daura kansa ko a rayuwarsa tun lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai kullum in ya azumi yau gobe zai sha in ya azumi yau gobe zai sha kuma ya saboda yaji an ce shine azumin da Allah madaukakin sarki yafi so duk da cewa shi da yafi so ba shi kullum mai azumi ana Aisha radiyallahu anha qalat kana ahabbu al-amali ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ad-da'im aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yafi so ya ga musulmi akan sa shine wanda zai iya dawama akai ya dauki wanda zai iya dorewa akai kenan koma consistency koma ya ka dauka dai karka yanke in ka jangolo da yawa ma karka yanke kamar da Abdullahi dan Umar dan Amr bin al-As ya dauko makansa da yawa haka kuma ya doge har ya bar duniya yace ba na son mu hade da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam banyi ban canja akan abin da ya bar ni akan sa ana son in kuma ka dauka kadan ka dauka daidai to ka dawama yawa shi yasa in ka dauka kadan lalle in ya saba in ka saba sai ka dan kara har ka kai abin din kila laha sai aka ce mata ai ta mai riwaya na Aisha kenan ko mata kana yakumu to min ji hakan to yaushe kace yake yin sallar dare kala sai tace kana yakumu idza sami'a sariqa yana tashi idan yaji mai kira yayi kira a wannan riwaya ce idza sami'a sariqa qama fa salla in yaji mai kira ya tashi shikenan sai tashi sai ayi sallah kenan wannan sariqa yana nufi me kenan anan ladan ko kenan kama isfa yusalli zai zama sallan asuba kenan ya koma sidisi ko a wancan ruwaya ya yi sallar sa ya koma ya dan yi wacce kadan to yashe zai tashi kuma idan ya je ladan yana cewa menene hayya ala salati to shi tashi sai ya yi sallah kuma wa bi riwayatin anha qalat ma alfahu saharu indi illa na'iman lokacin suhur in dai a daki na yake yanda na study din sa baya samun safaci yana bacci kenan zai sallah da dare zai dan kwanta kenan tabda abin nan sai a zo a tashe shi lokacin abin nan kenan ta'ani annabi sallallahu alaihi wasallam tana nufi annabi sallallahu alaihi wasallam kullun dabda as-salatu zai dan yi bacci amma ba mai yawa ba ko yawa kuma mai nauyi sosai ba babu dolal kiyami fi salatul layli ana san in mutum zai sallar da dare yayi karatu mai tsawo Abdullahi dan Mas'udin Allah da shi yake cewa nayi sallah tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam lailatan wata rana da daddare balam yazal qa'iman yana tsaye yana ta qira'a bai gushe ba atta amantu bi amri su'in har sai da na himmatu a zuciyata zan yi wani mummunan aiki kila sai aka ce ma hammamta ka san mutane sai an kwako ko ya an kwako la gani menene ka himmata akan zaka yi shi kala sai ya ce hammamtu an aquda na nufin kawai in yi zama na wa adara annabi sallallahu alaihi wasallam kyale annabi ta qira'as ni ina zauna in ya gama sai mu karasa sallar azhar in ya gama shikenan saboda ya ja amma kuma yayi bai zauna ba bai amru su'in din ba ko yawa bai amru su'in din ba kenan yayi hakuri ya daure wannan irin ne sallan annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa ake son yake kwadaitar da mutane su yi hakan nan da yake nan na biyu in wahala ta yi wahala a addini daurewa ake yi haka shi Abdullahi dan Mas'udin ya koya mana haka ne na uku da ya zauna din ma sallarsa ta baci bata baci ba tun da Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da shekaru suka fara yawa yakan yi bangaren sallar a zaune ta daren haka ne na hudu Abdullahi dan Mas'udin ya nuna mana bambancin mu da sahabbai ta yanda su mummunan aiki a gurin su mu a gurin mu shi in yayi haka ne yayi mummunan aiki haka ne yawa su a gurin su mummunan aikin ba abin nan bane ana dan maliki yake cewa inda kunta amaluna amalan hiya adaqu bi anfusikum kunna nu'udha inda fi zamanin rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-mubikati kuna yin ayyuka wanda kuke ganin su dan kankane ne kure na su amma fa mu a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam muna ganin su a cikin abubuwan da suke halaka mutane so da haka kage kenan su ba sa rena aiki abin nan yau abin da yake menene masa'ib qaumin inda qaumin fawaid haka ne yau saboda ko wannan hadisi na karanta da mu abubuwa da yawa babu kaifa kana salatu nabi sallallahu alaihi wasallam waya sallan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kaifiyan annabi sallallahu alaihi wasallam wa kam kana nabi sallallahu alaihi wasallam yusallimu min al-layl kuma rak'ano yake da daddare rak'ano yake da daddare annabi abbasin radiyallahu anhu qala kana salatu nabi sallallahu alaihi wasallam 13 raka'atan Abdullahi dan Abbas yace sallan Annabi sallallahu alaihi wasallam kullun da daddare da yake yi shine raka'a 13 ya'ani bil-layl yana nufin sallan dare yake yin sallan raka'a guda 13 ne kullun a yanda Anas dan Maliki ya rawaito a gare shi ita kuma nana Aisha qalat sai tace qultu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-layl 13 raka'atan Annabi sallallahu alaihi wasallam da daddare yana sallar raka'a 13 ne min hal witru wa raka'at al-fajri da witri da raka'at al-fajr suna ciki ko kene da nawa yake sallar tahajjud 10 ko in yayi 10 sai witri sai jira raka'at al-fajri ko yasa a cikin wani hadisi take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai salla ba ko a Ramadana ko a wajen Ramadana face raka'a 10 sai ta tsaya kage yanzu bata kawo maganar witri ba bata kawo raka'at al-fajr ba haka ne to wannan shine inda yake illa yaka akwai hadisin kuma da yake cewa salatu al-layli masana masana sallan dalil raka'a bi wannan yana daga cikin abin da kuma wasu malamai suka ce kenan bi ai ba iyaka ko ta haka a gurin su wancan mutlak ne wannan kuma shine muqayyad hadisi akwai mutlak akwai muqayyad ko wancan alal idlak ne yace bi da haka baka da birki shi yasa zaka ga wani lokaci a Saudiya suna sallan tahajjud raka'a 20 ana da da'ana yin 10 mutane sai suna jan gajeren sura sai malami suka bada fatawa haka ce tunda yace masana a mai da shi raka'a 20 irin gajejjeru kuke so eh to shikenan zamu gajejjeru sai a ji har sau 20 an dai mai da gurbi wani lokaci kuma da abin ya tsanani aka mai da shi 36 kuma yanzu kuma da abin ya tsanani aka girgido aka dawo da shi 10 sai ne yanda yake ko yanzu 10 ma mun zo daga alantar kai fa yi kasa ne eh aga ma a gurguje Allah ta'ala alam babu kiyamin nabi sallallahu alaihi wasallam bil-layli wa nawmihi babin da yake magana akan sallan annabi sallallahu alaihi wasallam da daddare da baccin sa wa ma nusika min kiyamin layli da abin da aka soke wato kenan na kiyamin layli nasku kenan kuma nan sak min ayatin awanin sa nati bi khairin minha wa mislaha ana dasin radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuftiru min ash-shahri hatta nazunna alla yasuma annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wata guda zaga yana ta cin abinci yana ta cin abinci ma'ana yau ka ganshi yana cin abinci gobe ka ganshi yana ma'ana yau bayya azumi gobe ma bayya azumi jibi ma bayya azumi haka ne yauwa har sai mun zaci cewa mai bayan azumin nafila ko wa yasumu wani lokaci kuka gansu yana ta azumi yana ta azumi yau ya azumi gobe ya azumi jibi ya azumi gata ya azumi babu tsallakewa hatta nazunna Allah yiftira har sai mun zo muna zaton cewa ba zai na cin abinci kuma da rana ba sai kuma yanki hatta da Allah ya yiftira minhu ay min ash-shahr kenan ba zai cha kona shay'an komai ba wa kana la tasha'u an tarahu min al-layl musalliyan kuma duk lokacin da kai zaton a zuciyanka cewa zaka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah da daddare to hakan din ba zai faru ba ila ra'aytahu sai ka ganshi kuma yana sallah wala na'iman ko kuma azatinanka yanzu ya kamata cewa Allah sallallahu alaihi wasallam yana bacci illa ra'aytahu sai ka same shi wato kenan har yanzu yana bacci ko yawa kenan yanzu me wani yake nuna mana daga abin da ya dauka makansa me wani azumi amma wasu lokutan yakan istighlalin dama kamar misali da aka ce ashita'u ganimatul mu'min kasura yawmahu fasamahu wa qala lahu faqamahu ko kunturu da muke cikin yanzu dinnan ganima ce ga mu'mine da safiya zuwa mangariba kurkusa ne saboda daren ya dan ragu sai ta istighnamin wannan yayi ta azumi haka ne yawa daren ko sai sallah kaga wannan ya yi utilization na dama da yake da ita intihazul fursa haka ne haka ma a sallar wani lokaci yake amfani da dogon daren wani lokaci kuma yake rage gwargwadon damar da yake da ita da kuma fursar da zai abin da wayar da hadisin yake karantar da mu shine manzo annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kwadaitar da musallan jana'iza alaysa kadhalik sallan jana'iza amma wani lokaci sai a zo a wuce da jana'izar bai bi ba sai an zo wucewa a ce kaza 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 akan jana'izar in an yabe ta yace wajibi in an kushe ta yace wajibi kaga wannan kenan ya nuna lokacin da akai wannan bayana hadisin da ya nuna wannan matar da take share masallaci har aka mata sallah aka ji aka binne ta ya nuna bai je wannan ba da sauransu wani lokaci kuma an zo da mutum da bashi akan sa yakan ce sallu ala sahibikum kaga ala sahibikum kaga wannan bai je ba kenan ana samun jifan tare da kwadaitar da mu da yake to sai malamai suka ce a daidai wannan lokacin kuma yana wani abu wanda at that particular period ya fi muhimmanci akan wannan din saboda haka akan auna abubuwa akwai muhimmu akwai ahammu yawa kada mutum mumini ya capitalizing akan abu daya a daidai lokacin da a wani particular time wani abu ya fi shi muhimmanci zaka iya sassautawa akan wannan din ka je kai wanda ya fi shi muhimmancin a daidai wannan lokacin mun fahimci wannan kuma misali ce kana da wani dan abubuwanka amma akwai can za a je a fadakar da mutane ka je ka ganar da su wani abu ya fi wannan karatun da zaka zauna kai a wannan lokacin sai ka utilize in ka gama kuma kana da dadaman da zaka zo kai wannan abin mun fahimci wannan saboda haka in lokacin sallah ta fi sai kan tsaya tsawaita sallah in lokacin azumi ya fi sai kan tsaya wala Allah Abdullahi dan Amr bin al-As ya koyi wannan fikihin daga gurin sa shi yasa da karshen rayuwarsa sai ya sha da kwana da kwanaki sai kuma ya tayi na kwana da kwanaki gwargwadon damar da yake take da yake da ita a gaban sa mun fahimci wannan wallahi ta'ala a'lam nan inda muke babu aqdar shaytani babu aqdar shaytani ala kafiyatir ra'si idza lam yusalli bil layl babin da yake magana cewa idan mutum bai tashi ya sallah da daddare ba ko shaytan yakan kulla wani kulli a daidai kiyarsa saboda gidda danne shi kare wato kenan baccin Abu Hurairah Allah da shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kidu shaytanu ala kafit ra'si ahadukum shaytan yakan zo daidai da mahadar kanku kekeyar kowace daya daga cikin ku sai kulla wani abu ya daure ka ya daure zare ai igiya mai karfi sai daure kanka a jikin inda zai iya manne shi saboda karka tashi idza huwa nama lokacin da ya bacci salasa ukadi ya daure ya sake daurewa ya sake daura sai ya maka kulli uku ya darbu kulla ukadin kowan dauri ɗaya da zai maka zai dan bugi kanka haka yace maka alayka laylun dawilun farkut ga dare mai nisan gaske ka kwanta kai baccin ka haba awa nawa yanzu kafin a tashi sai zaka iya abin nan sai daure kan ya daure ce na daure kan idan kai bacci dare yana da tso yi baccin ka ba hankalin ka kwance kaman kama da DPO wai zai sai kaza da mutum zai farka wa zakara Allah sai ambaci Allah madaukakin sarki yana tashi koyi wani kalmar shahada ashhadu an la ilaha illallah ko alhamdulillahi allazi ahyani ba'da ma amatani da sauransu to in zai wannan in hallat ugdatun sai kulli dai sai tsince kenan da sauran nawa biyu kuma abin nasa janita law ne wato very flexible zai iya bin ka ko ina ka tafi fa za ta wada idan ka tashi har ka je ban daki kai tsarki ka dawo ka zo kai alwala dauri biyu yana nan idan kai alwala ko in halar udatun sai daya daurin sai ya tsinke shi ma sai ya warware har yanzu fa da sallah daya fa za sallah idan ya je sallah ko da raka'a biyu ne in halar udatun sai daya ma sai ya tsinke shi kenan fa asbaha nashidan sai ga mutum ya waye gari a cikin nishadi tayyiban nafsi ransa da dadi babu yawan bakin ciki babu kasala ko babu kunci a cikin ka san wani lokaci mutum ya tashi kai gashi haka a tuburbine shi ko ba fada suka yi da kowa ba rikici da kowa ba kai da kanka sai ka ji gaban jikinka ma ya nene ya nene wani lokaci ko sai ka fito da nishadinka to mutum ya tashi ya yi sallan dare ya kishe dan zai fito da wani irin nishadi din wa illa idan ko ba haka ba asbaha khabisan nafsi sai wai gari ransa gaba daya ta burbune a dangijinsa a dankare da sauransu kaslan a cikin lalaci bai da warge har sai ya samu wani lokaci tukun kafin abin ya abinda kenan abin zai tabin sa ya tabin sa kaga wannan kamar yana kwadaitar da mu ne cewa mu tashi mu sallah ko da raka'a biyu ne saboda mu koriwa cikin shedan yana karantar da mu kuma shi shedan baya gushewa yana aiki akan mu baya gushewa yana duk lokacin da ka kwanta za ka yi bacci zai zo da wannan sai dai in ka fi karfinsa ka yi da zikirorinka ka yi ta'addu'o'inka ka yi ta menene to wannan shi ne hirsinka da haka Ibnul Qayyim Allah masa rahama yake cewa kawai shamaki tsakanin mutum da shaitan kawai sai dai Ubangiji ta abuzi kawai in dai dabara ne ko waye ne ko hikima ne babu yanda za a aikaci nasara a kansa sai dai in Allah madaukakin sarki ya kare ka daga sharrinsa don haka duk mutumin da yake neman tsare daga shaitan ya liju'i zuwa ga Allah madaukakin sarki shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake karanta da mu azkar a kowane lokaci azkar don suna daga cikin abin da suke kore shi suke kore shi duk yanzu ko fita za ka yi a kofar gida idan ka yi addu'a ko da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar shaitan sai ya ruga a guje in ba haka ba akwai shaitan a kofar gidan yana jiran ka sai ya ruga a guje in ya ga ya ga wani shaidan ma zai biya ka ce yana ya zaka ai bayan da ka iya da kaifa laka biman uhudiya wa kufiya eh kai in kai addu'an kai ne za a ce maka kufita uhudita wata naha anhu shaitan za a ce maka shikenan an isar maka sannan an shiryar da kai sannan shaidan zai yi nesa da shi to shaidan din in ya ga wani shaidan kuma zai jarraba zai latsa okay kai ka gudu bari mu jarraba sai ce ina ya zaka iya da shi kaifa laka biman kufiya wa hudiya wanda aka shiryar da shi aka yi ma aka kare shi ina za ka yi sai ya diskarajin wancan shaidan din kar ma ya bi ka saboda ka sai ya tafi abinsa to saboda ka addu'a tsakanin mu da Allah da ta'awuzi shine kadai abin da yake wato kenan maganin shaidan a cikin al'amarin mu babu idza nama wa lam yusalli bala shaidan fi azanihi idan mutum ya kwanta har ya wayi gari bai sallah ba bai tashi ya sallah ba akwai alamun cewa shaidan ya yi fitsari a kunnansa kaga mutum ya fa sai ya tsuga fitsari a kunnan mutum da haka ba za mu iya tashi ba zai yi nauyi ba za ka ji komai ba kada ka ji komai ba addu'a kogoi ta kada girin sai ka haka ya kadi shi kashe wata mace ka ce baki ji alam baki sa alam ba ta ce wallahi sa ka na alam din na sa na murdi to daga wannan tsarin yana nan kenan an Abdullahi radiyallahu anhu qala zukira inda nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun an ambaci wani mutum a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam faqila sai aka ce ma zala na'iman hatta asbaha kullun in ya kwanta ba zai gushe ba yana bacci sai rana ta fito ya gari ya waye ma kama ila salati bare ma ya taso waye zo ya salla a cikin mutane ba fa kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bala shaydanu fi uznihi ko fi uznihi lalle shaidan yayi fitsari a cikin wato kenan ko nan wannan kuma hissan wa ma'ana ko hissan wa ma'ana shedan yana da sojojinsa, an samu ɗaya daga cikin sojojin ya zo tsuga masa wato kenan fitsari. Kenan fitsari a kunnan shedan, ai shedan ya kutsari a kunnan mutum yana daga cikin da suke taimaka masa wajen rashin kare tashi ya sallah. Duk da mutum ya zo ya sallah ba, ana tsoron cewa ko shedan ya tsuga masa wannan. Kenan kafin mutum ya kwanta akwai bukatar ya ta'awuzi, ya nemi tsarin Allah madaukakin sarki daga sharrin shedan. Haka ne, babu du'a wa salati min akhiril layli, addu'an da ake yi da sallar da ake a ƙarshen dare. Abu Hurairah Allah madaukakin sarki da shi ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ne ya zama mai wannan sallar da muke magana ko ta baya? Ta baya lugga kamar ya asbaha maqama ko ila salati, haka kake ne? Yace ma zala na iman hatta asbaha maqama ila salati, bai tashi addu'a ba kenan kake nufi? Bai tashi yayi addu'a ba? A yafi kama da okay, to shikenan, to shikenan. Babu du'a wa salati, babu da yake magana akan yin addu'a da kuma sallah min akhiril layli, a ƙarshen dare. Abu Hurairah Allah da shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yanzu la rabbuna tabaraka wa ta'ala, ubangijinmu tabaraka wa ta'ala yana saukowa kullal lailatin, kowane dare, ila sama'id dunya, zuwa ga saman duniya. Wace ce saman duniya? Sama ta farko kenan ko? Sama ta farko, wannan saman da muke kallo kenan, in har ita ne muke kallo, wannan saman ta kusa da mu kenan, ita ce sama'id dunya. Yana saukowa zuwa wannan wuri, hina yabqa sulsul layl al-akhir, ko lokacin da sulusun dare na ƙarshe, wato kenan ya abin. Akwai sulusun dare na farko daga mangariba zuwa karfe 10, akwai daga karfe 10 zuwa 1 na tsakiyar daren, sannan akwai na ƙarshe. To a daidai na ƙarshe, in ka raba da kashi uku, in ka dauki dare daga faduwar rana ne zuwa hudowar ta, saka kasashe uku, so automatically na tsakiyar shi ne. In kuma ka dauke shi wato kenan zuwa hudowar alfijiri ne, shi ma sai ka raba shi kashi uku. Wannan ƙarshen Ubangiji Allah madaukakin sarki yakan sauko daga al'arshi zuwa sama ta daya, ya kulu yana cewa man yad'uni, wane ne zai kira ni? Dama aka ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, to yanzu gashi ya zo kusa-kusa yana cewa, wane ne zai kiraye ni? Fa astajib lahu, zan ansa masa. Man yas'alani, waye zai roke ni, zai tambaye ni? Fa utiyahu, sai in dauka in bashi. Man yastaghfiruni, waye zai nemi gafarata? Ko fa ughfira lahu, sai in gafarta masa. Kidan kaga wannan lokaci ne wanda ya kamata a ce mutum ya tashi ya sallah, ya addu'a, ya sallah, ya addu'a, ya istighfari, ya tare duk bukatun sa, ya nemi Allah madaukakin sarki. Amin. Allah madaukakin sarki ya yi mutane masu tashi a gane cewa mustaghfirina bil ashar, wanda suke istighfari lokacin suhur. Lokacin sukur kaga dab da fitowar alfijir, fursa ce mai karfin gaske wajen ansa addu'a, saboda Ubangiji Allah madaukakin sarki yakan zo sama ta daya. Kuma ya muka fahimci me sama ta dayan kenan? Yawwa, yakan zo sama ta daya ya rika neman wanda zai gafarta masa, in yana so ya roki gafarar a gafarta masa, wanda yake da damuwa in yana so. Shi yasa ba kasabe mutum yakan kuskure ba, in yana yawan tashi a daidai wannan lokacin, yana wato kenan kwasar rabansa. Allah ka samu daga cikin masu wannan musafiri na bil asar. Babu mannawa awwalil layli wa ahya akhirahu, idan mutum ya kwanta farkon dare sai ya raya wato kenan dara. Annabi Aisha Allah da ita take cewa su'ilat an salatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an tambaye ta akan tallar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yake sallah bil layli da daddare, sai ta ce kana yanamu awwalahu, yana bacci farkon dare, wa yaqumu akhirahu, ya tashi kuma ƙarshen sa. Fa yusalli, sannan sai ya salla, sai ya yarji ila firashi, sai ya koma wato kenan kan shimfidinsa. sai dan kwanta wancan sudusul laili din da muka faɗa kenan ko yawa fa idza adzana al muazin idan mai kira ya kira shine dariku da menene wancan mai sariku da muka magana a baya kenan ko idan mai kira mai sariku yayi abin da ya kururuwa wasa ba sai kaga ya zabura kuma sai ya zabura fa in kana bihi hajatun idan yana da bukata ta wanka iktasal madama sai wanka a lokacin wa illa in kuma bai da bukatun wanka a wannan lokacin tawadda sai ya alwala wa kharaja sai kuma wato kenan sai ya fita sai ya tafi masallaci yawa kenan yakan yi talazin karshen dare wallahu ta'ala alam babu kiyamun nabi sallallahu alaihi wasallam bil laili fi ramadana wa ghairihi sallan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake a cikin ramadana da wato kenan wani ramadana har yanzu da na Aisha Allah da ita take cewa su'iltu an salatihi ko ko su'ilat an salatihi an tambaye ta akan sallan annabi sallallahu alaihi wasallam fi ramadana wa tar ramadana fa qala sai ta ce ma kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuridu ay yazidu fi ramadana wala fi ghairihi ala 11 rak'atan annabi sallallahu alaihi wasallam ko a ramadana ko ba a ramadana ba baya ragewa baya kare akan raka'a 11 saka 11 ga yanda yake salla raka'a 11 yusalli arba'an da farko zai salla raka'a 4 irin wannan raka'a 4 fala ta salla an husnihin da kada kama tsaya kana tambaya akan kensu ma'ana yakan yi karatu sosai yakan ja yakan wame da kwame wa dulihin kai tsawon makar kai tambaya akai kai ma ka san ba sallan abin nan bane summa yusalli arba'an sannan sai ya kara salla wata raka'a 4 ko summa fala ta salla an husnihinna wa dulihinna kar kai tambaya akan kensu yanda yake tsaye su masu kyau da kuma tso kuma yakan didi wato kinan tsawon su illa ya ka ba lalle ne suka yi na farkon da tsawo ba summa yusalli thalathan sannan sai ya salla raka'a 3 ko qalat aisha tu sai nana aisha tace fa qultu sai nace ya rasulullahi atanamu qabla an tutar ko tutir zana yin bacci kafin kai wutiri kenan dai zaka iya kwanta kafin kai wutiri fa qala sai yace mata ya aisha inna aynaya tanamani idanuwa na guda biyu sune suke yin bacci wala yanamu qalbi amma zuciyata bata bacci zuciyata bata bacci ko tanamu uyunul ghafilin wa aynuhu bima shahidat fi lailaha qad takhallati dawar haka na to masha Allah muna da lokaci lokaci ai muna da lokacin tambaya to akwai lokacin yinsa minti 15 to bismillah